d'un programme en rediffusion sur VOA.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki da ke gabatar muku da wannan shirin a yau 28 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta tsige kakakinta Abok Ayuba. Sannan cibiyar CITAD ta shirya taro kan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani a Najeriya don cin gajiyar wannan fasaha. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da ma labaran wasanni. Kafin mu tsinda cikin taskar rahotanninmu, bari mu ji yadda duniya ta yi ne.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yayin da annobar coronavirus ke ci gaba da raba duniya tsakanin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin da waɗanda ba a yi musu ba, shugabannin kasashe 20 mafiya tattalin arziki a duniya za su haɗu a nan gaba a cikin wannan makon don tattauna yadda za a magance wannan rarrabuwar kawuna. Nuna damuwa game da barkewar annobar ita ce tattaunawar da za ta mamaye taron na shugabannin G20, wanda shine na farko tun bayan shekarar 2019. Yayin da ake sa ran batun samar da daidaito akan allurar rigakafin zai zama muhimmin batu a taron wanda za a fara a ranar Asabar a birnin Rome. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi ikirarin cewa Amurka, wacce ita ce ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya, ta kasance wacce ta fi raba allurar rigakafin cutar. Adadin gudunmawar allurar rigakafin da Amurka ta raba, wanda ya kai biliyan 1.1, ya tsara waɗanda sauran ƙasashen suke bayarwa. Amma duk da hakan bai isa ba, inji masu fafutukar kiwon lafiya, an bada wani kaso daga cikin allurar rigakafin da aka yi alkawari. Kuma wani sabon bincike da kamfanin nazarin kimiyya na Eafinity ya gano cewa ƙasashen G20 sun samu ƙarin allurar rigakafin COVID-19 sau 15 akan kowane mutum fiye da ƙasashen da ke kudu da hamadar Sahara. To a halin da ake ciki kuma, Amurka ta aika da allurar rigakafin cutar coronavirus sama da miliyan 4.8 zuwa kasashen Afirka 4, kamar yadda fadar White House ta shaidawa muryar Amurka a ranar Laraba. Jami'an fadar White House sun ce kungiyar tarayyar Afirka mai membobi 55 ce ta tantance kasashen. Kasar Chadi, wadda ta kasance ɗaya daga cikin kasashen da suka fi fama da talauci a duniya, za ta samu allurai 115,830, sai kasar Masar, wacce za ta karɓi allurai miliyan 3,634,020. Sai kasar Gabon mai arzikin mai, wacce za ta samu allurai 100,001,790. Sai kuma kasar Kenya da ke gabashin nahiyar, wacce za ta samu allurai 990,990. Rahotanni sun ce allurar rigakafin Pfizer da aka bada gudunmawar su za su isa kasashen nan da Juma'a ko Asabar, inji fadar White House. Wannan allurar rigakafin na buƙatar allurai biyu don samun cikakken rigakafin. Kuma hukumomin Amurka sun ba da shawarar cewa mutanen da ke cikin haɗarin kamuwa za su iya karɓar allurar rigakafin har na uku. Wannan matakin ya biyo bayan sanarwar da aka fitar a farkon makon nan cewa Amurka za ta baiwa kungiyar tarayyar Afirka damar siyan allurar rigakafin Moderna miliyan 33, wanda aka kirkira a Amurka. Duk da cewa kasar India ta nuna damuwa kan sabuwar dokar kan iyakoki da kasar China ta zartar, India ta ce tana sa ran cewa Beijing ba za ta ɗauki matakin da zai iya canza ko kawo cikas ga halin da ake ciki a yankunan kan iyakokin kasashen ba. Majalisar wakilan kasar China ce ta zartar da wannan doka a ranar Asabar, a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza kazamin fadan soji wanda ya sa abokan hamayyar dake Asia tura dubban sojoji akan iyakokin su na Himalaya. Masu sharhi a birnin New Delhi na kallon wannan sabuwar dokar a matsayin wata alama ta taurin kai da kasar China ke nunawa kan takaddamar kan iyakar. Matakin dai shine karo na farko da China ta zartar da wata doka da ke bayyana yadda take kiyaye iyakokin ta na kasa. Duk da cewa kasar ta China ta hada iyaka da kasashe 14 waɗanda suka hada har da Russia, kasar na fama da takaddamar dama da kasashe biyu ne kawai, wato India da Bhutan. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce ya bayar da umarnin sake duba yadda Amurka ta fice daga Afghanistan a cikin watan Agusta, a daidai lokacin da Amurka ta kawo ƙarshen yakin da ta kwashe gwamnati shekaru biyu tana yi da ta'addanci a ƙasar. Cikin wani shiri na gaggawa, Amurka da kawayenta sun kwashe fararen hula fiye da 124 da suka hada da Amurkawa da 'yan Afghanistan da sauransu, yayin da kungiyar Taliban ta karfe ikon gwamnatin Kabul cikin gaggawa, inda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya tsere zuwa gudun hijira a hadaddiyar daular Larabawa. Sai dai dubban sauran 'yan kasar Afghanistan da ke da alaka da mamayar da Amurka ta yi wa kasar su an bar su a baya, yayin da aka kawo ƙarshen kwashe mutanen. Ko da yake wasu sun yi nasarar ficewa daga kasar a cikin watanni biyu da suka gabata.
Gaida Zahra Aminu Fage da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, majalisar dokokin jihar Filato ta tsige kakakinta Abok Ayuba. Tun kwanakin baya ne aka samu takun saka tsakanin kakakin majalisar da bangaren zartarwarsa, bayan wasu kalamai da yayi na nuna cewa gwamnati ta fito ƙarara ta magance matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da cikakken bayani.
Majalisar dokokin jihar Filato ta tsige kakakinta Honorable Ayuba Abok. Bayanai na cin karo da juna kan adadin mambobin majalisar da suka zauna don tsige kakakin, yayin da wasu ke cewa mutane 6, 7 ko 8 ne, wasu na cewa mambobi 17 ne. Akasarin su ɗan jami'iyar APC suka tsige shi tun bayan kashe-kashen da ya auku a cikin garin Jos a watan Agustan wannan shekara ne aka fara samun takun saka tsakanin kakakin majalisar da bangaren zartaswar jihar. Bayan wasu kalamai da kakakin yayi kan zargin rashin daukan matakai na kwarai da zai kawo zaman lafiya da kakakin yace gwamnati ta kasa aiwatarwa da wasu muhimman batutuwa, Shabul Mazadu, mawallafin jaridar The Beacon da ke sharhi kan lamura, ya mun shimfida kan yadda dambarwar ta samo asali.
Shugaban majalisar suna da dalilan da suka fitar da shi, mutane da yawa kuma za su ga kaman cewa rigingimun da ke tsakanin su ne tun lokacin da aka kai hari a garin Yalwan Zagam, wanda ya fita ya nuna shi gwamnati yake gwamnati su je su nemi hanyar da za su magance damuwar rikicin da ke cikin kasan, kuma da lokacin da yara su yi zanga-zanga suka tare babban hanya ya ji an nuna goyon bayan su akan zanga-zanga, wanda yake bai kamata da cancanci shi da yana gwamnati ya goyi bayan abin da zai dawo da gwamnati kasa ko ya kawo ma al'umma damuwa ba, ya kamata su ne su nemi magance damuwoyin da ke cikin kasa da ke kashewa.
Majalisar ta kuma maye gurbin Honorable Abok Ayuba da mamba mai wakiltar Tangana a karamar hukumar Basa Honorable Yakubu Sanda, lamarin da Alhaji Sale Zazzaga, wani kusa a jami'iyar APC a jihar Filato, yace suna fatar samun canji a harkokin zaman lafiya da ci gaba a jihar.
To wannan tsigewa an yi shi a lokacin da ya dace, saboda lokaci ne da jihar Filato take neman zaman lafiya, take neman haɗin kai daga duka addinan nan guda biyu na musulmai da kristoci. Dole idan yanzu aka cire shi to hankali zai kwanta, sabon spika zai zo da niyan kawo zaman lafiya da unity da haɗin kai kuma da ci gaban jam'iyya da ta kafa shi a kai.
Wasu 'ya'yan jihar ta Filato sun bayyana ra'ayoyinsu kan batun
Sunana Malau Silvanus jiya da shekaran jiya dai mun gan wasu bayanai a sashen sada zumunta na Facebook cewa akwai wasu zargin da aka yi masa cewa ya sa hannu a cikin abubuwan da bai kamata ba akan rashawa da sauransu amma dai a ra'ayi na yadda yana shugabance jama'a mutane so maganan da yayi daidai ne
ni ne mai suna Victor Dandaura Macbeth kuma dai irin ta siyasa dai aka samu a plateau a gani na wannan tuje kakakin majalisan bai yi ba yau speaker ya zo yana da nashi ra'ayi kai governor kana da naka ra'ayi duka for the interest of plateau ya kamata a ce a zauna ne
a halin da ake ciki dai jama'an tsaro sun garkame kofar majalisar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
TBS Citad mai ayyukan bunƙasa fasahar sadarwa dake Kano a Najeriya ta shirya taro kan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani a Najeriya game da muhimmancin kawo sauyi mai ma'ana ga al'umma ta hanyar kafar sadarwa daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
Diddiga ta nuna kimanin mutane miliyan 40 ne ke amfani da kafar sadarwa ta zamani wato social media a Najeriya. Sai dai an lura da cewa Najeriya na cikin kasashen duniya da amfani da kafar sadarwa ta zamani ke ci gaba da zama babban kalubale a fannonin tattalin arziki, siyasa da zamantakewa da sauransu. Dr. Yunus Zakariyau shine babban daraktan cibiyar TASITAD ya fayyace dalilan shirya taron.
A nazarin da muka yi da yawa mutane basu ma gane me amfanin ita na'urar sada zumunci. Na biyu akwai waɗanne suke amfani da ita ba ta yadda ya kamata a yi amfani da ita ba. Na uku kuma akwai waɗanne suke amfani da ita din yadda ya kamata. Saboda haka shi wannan tare yana so ya ilmantar da mu da waɗannan kashi na uku masu amfani da ita ta hanyar da ya kamata ta yi. Saboda haka zaburarwa ne. Shi ya sa muka zaƙulo mutane daban-daban daga ƙasar nan su zo su baje kolinsu.
Shahararren mai rubuce-rubucen barkwancin nan a jaridar Daily Trust Mustapha Bulama na cikin jerin masu mabiya a kafar sadarwa ta zamani ya bayyana matakan bi ga masu amfani da social media domin rubuce-rubucensu ya yi tasiri mai ma'ana ga rayuwar al'umma.
Idan mutum ya riga ya samu karɓuwa ko ya samu suna har mutane sun san shi to dole ya zama kaman wani jagora haka ta hanyar yin abubuwan da suka dace saboda haka idan aka samu kaman misali labaran ƙarya haka da sauransu to bai kamata a samu shi irin wannan yana yada irin waɗannan labaran ba duk dai abin da zai kawo ci gaba da abu mai kyau to shine ya kamata a ganshi gaba-gaba akan irin waɗannan to idan mutane suna ganin haka suna daukan darasi ne akan haka
to sai dai malam Dallami Modu mallafin jaridar kafar internet wato News Diary ya ce neman abin duniya cikin sauri na daga abubuwan da ke sanya matasa su yi rubuce-rubucen da ba su dace ba a kafar internet
kasan yara yanzu an suna so abun suna so abun ya zo da gaggawa ba su da hakuri na wasu abubuwa wasu ma abubuwa da ake zargi masu social media da yan siyasa ne suke saka sosai su sa yara kuma gaskiya ya kamata a ce inda ake sa ido a mutane social media a sa ido ma a politicians yan siyasa da suke encourage wannan yara suna yi wannan abubuwa amma a nan sun akwai wanda suke abubuwa nasu saboda jahilci amma gaskiya inda suke sa ido ana zazage social media influencers a sa ido a politicians su ma suna nasu amma sai sun gama sai su zo na
ma'abuta rubuce-rubuce a kafar sadarwa ta zamani wato social media da matasa ƴan kasuwa da kuma ƙwararru akan harkokin sadarwa na zamani ne ke halartar taron wanda ake da fatan zai zama silar daura dambar tsaftace wannan fanni Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Mahmud Ibrahim Kwari kenan Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu ta internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin.
A ranar 11 ga watan Satumban wannan shekara ne rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau ta kafa wani kwamiti mai mutane 36 daga kananan hukumomin Jasta Arewa, Jasta Kudu da Bassa don zakulon matakan da za su samar da zaman lafiya na dindindin a yankin. Shekaru 20 kenan da wasu sassan jihar Plateau suka fada yanayi na rashin zaman lafiya wanda ya janyo asarar rayukan mutane da na dabbobi da asarar amfanin gonaki, gidaje da tabarbarewar zamantakewar al'ummar yankin da ke da bambancin addini, kabila da al'ada, lamarin da ya sanya dubban mutane kauracewa daga mahallansu suna gudun hijira. Kan haka ne komandan rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo General Ibrahim Ali, ya kafa kwamitin da ya hada da kabilun Birom, Anaguta, Irigwe, Rukuba, Fulani, Hausawa da wasu kabilun don gano musabbabin rikicin da yaki cinyewa don kawo karshen sa. Bayan kammala bincike da bada shawarwari, kwamitin ya mika rahotonsa wa rundunar tsaron. Shugaban kwamitin Prince Robert Ashi ya ce kwamitin ya zaga ya kuma tuntubi dukkan al'ummomin da ke yankin don jin irin matsalolin da suke fuskanta da yadda za a magance su.
So muka zauna muka tattauna, kowa ya fada abin da ke damuwa a wurin da suke zama. So mun lura da kowane damuwa da muke da shi, sai muka duba ashe damuwoyin da muke da su ma iri ɗaya ne. So daga nan sai muka nemi hanya wanda za mu kawa shi operation safe haven domin ta lura da ita lokacin da duk wani damuwa ta taso, domin mun duba cewa ba kauna, ba yafewa, kuma wani abin da muna cakunan juna, abin da ka san dan uwanka baya so sai ka je ka taba, musamman idan abin da ya shafi Fulani da Irigwe da Anaguta da Birom, menene damuwa? Shigan gona, sa shanu a gona, to sai ka gan yakan kawo rashin zaman lafiya. So mu a committee mun duba cewa idan mun yi abu daya, a hana barin yara suna kiwo, a hana shigan gona idan amfani na girma a cikin gona, mu daina duk wani abin da an yi maka, mun cewa duk wasu kabilu idan an shiga gonanka kada ka dauka doka a hannu, ka je ka nemi hukuma ka yi karan damuwan da kake da shi. Ba masu kashe-kashe a yi kisa, ba masu a kone gidajen mutane, ba masu. Muna so duk wani abin da za mu yi mu sani cewa Ubangiji Allah ne ya tsin yadda ya hada mu guri daya. So mu zama yan uwan juna, domin mu yan Najeriya ne, ba wanda ya fi wani. Zaman mu a Najeriya, in ka zo kasar mutum da shike dokan Najeriya ta yarda maka ka je ko ina ka zauna, in ka je ka sami mutum a inda yake, ku yi zaman lafiya, ka bi abubuwan da shi yake so.
To a baya an samu irin wayannan rahotanni da aka mika ma ba ma a ce STF ba, sauran hukumomi da ba aiwatar ba a wannan karo, menene fatanku ga wannan aiki da kuka yi tukuru wajen ganin cewa an samu zaman lafiya?
To fatanmu shine wannan rahoto da muka report da muka bayar a yi amfani da shi, bai zama kamar waɗansu report da akan kawo sai ajiye shi a karkashin table sai a ya kare kenan, a'a. So mu fatanmu shine a bi wannan report din, in an bi ta a kashin gaskiya zaman lafiya za ta samu. Kuma muna addu'a shi sector 3 commander ya san cewa wannan rahoto din kowani kabila da ya kasance a committee ya yarda da abin da muka ayana kuma ba zai samu damu a kai ba.
Shima Garba Abdullahi Muhammad da ya zama mataimakin shugaban committee yace a zaman da suka yi da al'umomi daban-daban na committee ya gane cewa ba su da wani bambanci idan har al'umma za su fahimci haka to kowa zai zauna lafiya.
To abubuwa sun faru kamar yanda kika sani na rashin zaman lafiya musamman wannan jaha ta Plateau kuma an yi kokari iri-iri domin a ga cewa an samu zaman lafiya amma kuma har yanzu dai ba a samu ba yanda ake so. To cikin yawo da muka yi wajen dubawa me yake jawo rashin zaman lafiyan tukuna mun ga abubuwa da yawa menene kuma za a yi dan a zauna lafiya. To na farko wanda muka identifying ko da yake dai mun bashi amma a cikin experience ina da na gani a cikin na farko akwai rashin zamantakewa tare Bafulatani yana can Dirom yana can Miyango yana can kowa an yi awari wannan idan mutum ya jefa dutse anan ya san kashi 99 bisa 100 wanda zai samu Bafulatani ko kuma kashi 99 bisa 100 wanda zai samu Birom ne ko Irebe ne kaga ba zai yi shayin jefa dutse ba amma yau idan ga Bafulatani gidan Bafulatani ga na Irebe ga na Birom to ba yanda za a yi Bafulatani ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fadi a gidan dan uwansa Bafulatani ba ba yanda za a Irebe ya dauki dutse ya jefa bai san ko zai fadi a gidan Irebe dan uwansa ba. To na gano wannan ne daga zaman da muka yi domin wayannan kabilun duk muna tare yanda muka zauna din naga kai ba yanda za a yi a samu lokacin da ni zanga abin da zai cuci daya daga cikin dan committee ko Miyango ne ko Rukuba ne ko Birom ne ko Bahaushe ne ko Anaguta ne in gani kawai kau da ido ayi. To mun zama yan uwa to ashe idan wannan abin aka kai shi cikin al'umma aka yi haka to ashe wanda da suke zugawa ai rashin zaman lafiya saboda aljihunsu za su ji kunya. Na biyu abinda na lura matasan mu masu son zaman lafiya ne amma ba a ajiye inda ya kamata a musu fadakarwa da wa'azi akan zaman lafiya ba. To da muka yi dan haduwa da su muka dan tattauna sai muka gane sun ma fi son dokta ban son zaman lafiya domin sun san in an bata su aka bata wa gaba. To saboda haka dole ne su dawo a dawo akan wannan sirri sannan kuma na wanda abinda na kara ganewa shine makarantun mu sai kaga musulmi ne kawai a makaranta ko krista ne kawai a makaranta to ya za a yi yara su gane cewa ana tare kaga dole a samu makarantu wanda musulmi da krista yayan su duk suna zuwa a guri daya to wannan kadan daga ciki kenan.
Kwamandan rundunar tsaron ta Special Task Force Manjo General Ibrahim Ali wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos da yake karban rahoton ya bayyana cewa tun bayan da aka samu rikici a yankin an yi ta zaman tattaunawa don samar da zaman lafiya mai dorewa a jihar Plateau.
I want to assure you that we will work and think with think tanks, consultants and all critical stakeholders mentioned herein to enhance new narratives that will help address the lingering issues on the plateau.
Kwamandan yace a yayin da muka karbi wannan rahoto za mu yi iya kokarin mu wajen neman shawarwarin malamai da masana don neman mafita kan zaman lafiya. Manjo General Ibrahim Ali yace rundunar tsaro ta Operation Safe Haven za ta yi iya kokarin ta wajen maido da martabar jihar Plateau a matsayin ta na jihar zaman lafiya da yawon bude ido don haka ya buƙaci al'umar jihar da su rungumi zaman lafiya su kuma ba jami'an tsaro goyon baya wajen tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. A gefe guda kuwa mataimakin gwamnan jihar Plateau Professor Sonny Tioden ya buƙaci al'umar jihar Plateau ne da su hada kansu su maido da zaman lafiya da tuncan aka san su da ita.
Ba wani mataki illa a roki mutanen Plateau su dubi zaman lafiya su dauke shi da muhimmanci. Ba wani ne a waje zai kawo mana zaman lafiya ba. Mu mutanen Plateau ne da kanmu mu ce muna son zaman lafiya da juna. Mu dubi juna kamar ƴan uwa. Zumunci ya shiga tsakanin mu. Plateau din nan namu ne duka. Mu ne duk ya kamata mu gina, ba wani ne a waje ba. so mun dauki wannan a zuciya ina ji da a sami mafita
mataimakin gwamnatin jihar Plateau kenan Professor Sony Teorian ke magana kan muhimmancin rungumar zaman lafiya a jihar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
yanzu kuma sai shirin wasanni a takeice
wasanni a takeice
Assalamu alaikum mai sauraro barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni ke zuwa muku a daidai wannan lokaci daga sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka duniya ta san hannunku wangin kwallon kafa ta kasa da kasa da kuma hukumar bada shawara akan fasahar kwallo wanda ake kira da suna the International Football Association Board Football and Technical Advisory Panels sun bada shawarar da aiwatar da shirin bada damar sauya yan wasa guda biyar wa club na kwallon kafa a dukkan matakai ya zama wani jinjin wannan shawarar da IFAB din ta bayar ya biyo bayan ganawa ta hanyar kai tsaye ta na'urar talabijin ne da masu ruwa da tsaki kan harkar kwallon kafa suka bayar da ke son ganin an aiwatar da tsarin yin amfani da yan wasa guda biyar a maimakon guda uku sai dai kuma wannan sabon lalan ya danganta ne kan irin bukata da kuma yanayi a yayin da tsarin canjin yan wasa guda uku da kuma hutun rabin lokaci za a ci gaba da shi Ronald Koeman babban mai koyar da yan wasa na club din Barcelona an sallame shi daga club din a jiya Laraba a bayan da ya yi watanni 14 yana koyar da yan wasan kwallon kafa na Barcelona shi dai Koeman ya karbi horar da yan wasan Barcelona ne daga hannun Kius Setien a watan Agustan shekarar 2020 a farkon kakar kwallon da ya yi a matsayin babban kocin na Barcelona ya ciro mata kofin Copa del Rey koyar coach din na Barcelona da aka yi jiya ya biyo bayan fafatawar da aka yi da club din Rayo Vallecano inda aka ci Barcelona 1 da nema da hakan ya nuna cewa Barcelona ta yi rashin nasara har sau 4 daga wasanni guda 6 da ta fafata Bayern Munich ta kwashi kashinta a hannu a karawa da ta yi da Borussia Mönchengladbach a fafatawar neman cin kofin kwallo na kasar Jamus wannan karo a rabanta da ganin irin wannan cin kacar tun shekarar 1978 Gladbach ta yi nasara kan Bayern na kwallaye 5 babu ko daya wannan shine babban duka da Bayern din ta sha a tsawon shekaru 20 tana lashe kofin kenan akwai yiwuwar a yi wa Gerrard da coaching Manchester United Ole Gunnar Solskjaer idan aka yi la'akari da cin kacar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta yi wa Man United da cibiyar da nema ita dai club din Man United wanda ake yi lakabi da sunan Red Devils so biyar kenan ake samun nasara a kanta daga wasanni tara da ta yi to da wannan batu na Manchester United na kawo ga ƙarshen takaitattun labarin wasanni na wannan mako Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Nigeria
yanzu sai takaitattun labarai
Ministan tsaron Taiwan Xu Kuching ya faɗa a yau Alhamis cewa tilas ne Taiwan ta shirya don kare kanta kuma ba za ta iya dogara ga sauran ƙasashe don taimaka mata ba idan ƙasar China ta kai hari kan tsibirin takaddama tsakanin Taiwan da China ta karu zuwa mataki mafi girma a cikin shekaru da dama da suka gabata inda Beijing ta aike da jiragen yaki zuwa sararin samaniyar kasa da kasa da ke kusa da tsibirin ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce kasar China za ta iya samun cikakkiyar damar da za ta iya mamaye tsibirin nan da shekarar 2025 China ta yi ikirarin cewa Taiwan yanki ne da ke kasar ta tun asali ko da yake tsibirin ya kasance mai cin gashin kansa tun bayan ballewar ta daga babban yankin kasar ta China ne bin tsarin yan gurguzu a shekarar 1949 bayan wani yakin basasa da aka tafka na tsawon lokaci
To jama'a baki daya anan ne zamu dasa aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya in jar kamar da Chadi. Wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Zahra Aminu Fage da take a gabatarwa. Da Julie Lovers Question da ta amma ne shirin baki dayan sa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya. Thank you.